play in the knot. This is how we play in the knot. Zo burodo azan kwela ga zakin rage ai duk sai mu ya arewa dan wake daga dada da dadewa ga makanana yan makarantan boka karatu ga salla ba hayaniya ba fada kasuwanci zama lahiya wayo 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 ibiza o ha la vida loca So jolly.